أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi, a yau muna 28 ga wata na Safar, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda haka in ya dace wa 15 din watan 10 miladiya ta 2020. Insha Allah ta'ala, yau za mu darasi na 23 a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha, wallafa Sheikhul Malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malam yana mana magana akan abin da ya shahi bin gawa zuwa aje abin neta, wanda kusan satin da ya gabata ma akan shi ne ake ta bayani, wanda kuma a yau ma insha Allah ta'ala kenan za mu dasa daga inda muka tsaya. Muna daidai gabar da malam yake magana gaba ta 53, malam inda yake magana akan wa ammar rukubu ba'da linsirafi anha fajaizu. Malam yace amma hawa abun hawa a lokacin da aka kare binne gawa, fajaizun, to wannan babu wani laihi akai ya halatta. Yace biduni karahatin, ba tare da an karhanta, mana ba tare da wani kyama ba, kenan babu damuwa idan aka je aka kammala abinda ake na binne gawa. Yanzu a tai hukumce-hukumcen da ake ambatawa duka suna da alaka ne da tahiya, amma dawowa kowa yana da ikon da zai dawo, wani ya dawo abin hawa, wani ya dawo kasa, kenan kowa yana da ikon da abinda yake ga ya yi gyara shi. To muna cikin wannan bayani, sai malam ya kama na hadisin Jabir dan Samura, Allah ƙara yarda a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ga ibnu Dahdah, yace wa nahnu shuhudun, mu ko muna wannan waje. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya mishi wannan sallah, to an samu wani yazo da wata dabba da zimmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hau, amma manzo Allah bai hau dabban nan ba, amma kuma a wajen dawowa daga makwantai sai ya hau wannan dabba. To baya mun karanta wannan hadisi wanda malai yake ta akhrajahu Muslim wa siyaqu lahu wa Abu Dawud wa An-Nasa'i والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي واحمد من طرق ركيشا من طرق عن سماك بن حرب عنه سيما ليتي. والروايه الثانيه كان بايا انبتا من هكا يو زام تاشي ماليتي وهي نص اي الزياره الاولى للنسائي والاخرى لابي داود وانا قارن دا aka samu na abu daud sannan kuma da imam an-nasa'i. Malam yace hiya nassun fi annahu rakiba inda sirafihi min aljanaza, wannan nassi ne karara wanda yake nuni akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hau abun hawa a lokacin da aka kare binne gawa, kenan babu laihi a dawowa mutum zai iya hawa abun hawa ya dawo. Malam yace wannan hadisi in ka dauke shi zahirin abin da yake bayyanawa kenan. Hadisi na ibnu Dahdah, hadisin Jabir ibnu Samura. Sai ce amma malai yake cewa qad khafiya hadha ala abi tayyib sadiq hasan khan fastadalla fi ar-rawdati ala anna al-mushayya lil janazati mukhayyarun bayna an yamshi amamaha aw khalfaha bi hadha al-hadith. Yace malai yace sai dai wa qad khafiya hadha, wannan abinda malai ya ambata na cewa annahu jaizun ar-rukubu ba'da insirafil janaza, wana al-insiraf min al-janazati, wannan abu ya boyu ga Abu Tayyib shine Sadiq Khan, Sadiq Hasan Khan, wannan bayanin ya boyu a gare shi. Me yasa ya boyu a gare shi? Saboda bayanin da shi Abu Tayyib Sadiq Hasan Khan yayi, ya doki wannan hadisin a matsayin dalili ne a cikin littafin shi da ya ambata, ya ar-rawda ar-rawdatu an-nadiyya, kenan ya ambata cewa ala annal mushayya, lalle mutumin da ya zamanto ya raka wannan gawa, lil janazati, kenan mutumin da ya je raka gawa, mukhayyarun, an bashi zabi inji malam Abu Tayyib Sadiq Hassan Khan yace an ba mutun zabi baina an yamshi amamaha aw khalfaha akan ya tahi a gabanta ko ya tahi a bayanta mu ko mun karanta anan an kafa ma tahiya bayan janaiza gaban gawa da bayanta wanne yahi bayanta ko duk da cewa ya halatta mutun ya tahi a gaban idan zaman to a kafa yake ko to amma dai falala bimana abinda aka hiso shine mutun ya tahi a bayanta sai shi anan Abu Tayyib Sadiq Hassan Khan shi kuma ya nuna cewa ai mutun yana da zabi in ya ga dama ya tahi a bayan ya ga dama ya tahi a gabanta sai dai abinda aka so abinda kuma dalili yake daukan magana akai shine mutun ya tahi a bayanta wannan shi yake malai ce fa qala inna sahabata sai shi wannan malami yake cewa lalle sahabbai sun kasance kanu sun kasance yamshuna haula janazati ibn ad-dahdah sun kasance suna tahiya a kewayen janaiza ta mana gawa ta ibn ad-dahdah malai ce wa hadha khata'un min wajhayn wannan kuskure ne ta bangarori guda biyu al-awwal bangare na farko annahu laysa fil hadisi ma zakarahu a cikin hadisin ba abinda yake nuni akan shi abinda Sadiq Hassan Khan ya ambata saboda hadisin ya bayyana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tahi da shi da sahabbai yake cewa wa nahnu natba'uhu yace nas'a khalfahu muna tahiya a bayan shi an gane ku muna tahiya a bayan shi kuma yace anan haulahu duk da cewa ta riwaya ta zo amma maganar da yake karhi shine cewa suna tahiya a bayan gawan ne shine malai yace abinda shi Sadiq Hassan Khan ya ambata yace annahu laysa fil hadisi ma zakarahu abun nan da ya ambata babu shi ma a cikin hadisin bal bari dai malai yace huwa sarihun magana ce karara fi annahum kanu yamshuna haula an-nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa su suna tahiya ne a kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzon Allah gawa binta ne yake yi ba a gaba yake ba an gane shine malam Albani yace wala talazuma babu tilas bainal amrayn tsakanin abubuwa guda biyu kama huwa zahirun kamar yadda yake zahiri ne kiyar kasancewa suna tahiya a kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yake nuni cewa ba suna tahiya har a gaban gawan kiyar su da suka ce manzon Allah yana bin gawa su kuma suna bin shi a wata riwaya kuma su kuma suna kewayen manzon Allah ba suna kewayen gawa ba kiyar shine maganar da malam Albani yayi game da abinda shi Sadiq Hassan Khan ya ambata anan sai malai yake ta athani sannan kuma dalili na biyu da yake nuna kuskuren abinda shi Sadiq Hassan Khan ya ambata malai yake ta anna zalika lalle wannan abin da yayi abinda aka ambata kafin ya wadatar inda linsirafi min aljanazati kama sabaka kenan a lokacin da aka kare binne mutumin da ya mutu wajen watsewa wannan to wannan kuma kowa iya da dama ya abin da ya dama sai malai yace wala alla sababul wahmi yana iya yiwa ya zamanto sababin da ya jefa shi Sadiq Hassan Khan a cikin wannan wahamin da yayi yace riwayata Umar ibn Musa ibn al-Wajih an sammak bihi bi lafzi yace yana yiwa riwayar da tazo daga Umar dan Musa al-Wajih dan Wajih daga Sammak lafazin yayi ke malai yake cewa lafazin ya zo kamar haka ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja manzon Allah ya huta ma'a janazatin tare da wata gawa yake cewa wannan gawan nan kuma ta Thabit ibn ad-Dahdah ne ala farasin akan doki to kaga akan doki ma yana nuni akan me akan ya saba ma abinda hadisin da ya gabata na Jabir ibn Samura ya kawo tunda shi hadisin Jabir ibn Samura ya kawo akan ta an zo wa manzon Allah da doki amma manzon Allah sai ya ki hawa wannan dokin sai ya tafi a kafa wani sai ya zo ya sinta dokin nan ya tafi da shi makwantai a wajen kutowa daga makwantai kuma da aka huto bayan an binne manzon Allah kuma a lokacin sai ya hau dokin kenan kaga wannan riwaya ta Umar ibn Musa ibn al-Wajih kenan ta sha babban da wacce riwaya ta Jabir ibn Samura ita kuma wacce riwaya ce ingantacciya ita kuma wannan kura gare ta kenan wannan ala farasin agarra muhajjal tahtahu doki wanda yake yana da hori kenan a kafafuwan shi sannan kuma da abin da ya shahi kirjin shi laysa alaihi sarjun tare da wannan dokin babu wani shinhuda irin na doki yake cewa ma'ahun nas tare da manzon Allah akwai mutane kenan shi da saman dokin wa hum haulahu su kuma suna kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai manzon Allah ya safka fa salla alaihi sallaga shi wannan wanda ya mutu ibnu dahdah thumma jalasa hatta faraga minhu sai ya zauna har sai da aka kare wanki aka kare binne shi thumma qama sai manzon Allah ya tashi fa qa'ada ala farasi sai zauna akan dokin shi kenan bayan kare wannan binnewa thumma talaqa yasiru hawlahu ar-rijal sai manzon Allah ya huto yana tahiya a kewayen shi kuma akwai mazaje kenan daga cikin sahabbai to wannan ita ce riwayar da ta zo daga Umar ibn Musa al-Waji mallai ce ita wannan riwaya tunda ta zo ta dan sabawa riwayar take ingantacciya ce shine mallai zai ambata maka to wannan hadisi shi ya hukunci shi yake yace akhrajahu Ahmad yace fa hadha sarihun fir rukubi athna'i tashyi'iha aidan sai mallai yace wannan hadisi shi ma yazo yayi bayani qarara fir rukubi akan abin da ya shafi hawa abin hawa athna'a tashyi'iha a lokacin da ake raka gawa a lokacin da ake me raka gawa sai yace walakinahu bi hadha siyaq yace amma wannan hadisin da irin wannan tsarin da yazo batilun bi ma'ana lalataccen magana ce ba hadisi bane ba ba iya kawo hujja da shi me yasa li anna umar ibn musa saboda shi umar dan musa din nan hadha malike cewa kana yad'u alhadith fa la yuhtajja bihi 'inda almuwafaqati fa kayfa 'inda almukhalafa haji magana cai shi wannan mutumin umar ibn musa yace kana yad'u alhadith mutum ne wanda yake kirkiran hadisan ƙarya malumai hadisi sun kama shi akan yana kirkiran hadisan hadisai na ƙarya sai yace manzon Allah ya hudi alhali manzon Allah bai hudi ba yace dan haka fala yuhtajju bihi ba yanda za a yi akan hujja da hadisin da wannan mutumin ya rawaito saboda mutum ne wanda yake an same shi da ƙarya kenan abin da ya ambata ba haka nan bane ba malik yace fala yuhtajju bihi 'inda almuwafaqa yace kai ko a lokacin da ya ambato wani hadisin da ya dace da abin da yake daidai ne shi dai wannan mutumin Umar ibn Musa ba za a shi hadisin shi ba sai dai a nemi hadisin ta wani bangare daban ko da ma'anar hadisin da ya kawo ya inganta ko a cikin wasu hadisai daban kenan sai dai a aiki da waɗancan hadisan daban shi ba za a aiki da maganar shi ba saboda ya tabbata cewa yana ma manzon Allah ƙarya an gane wai wannan wajen muwafaqa ma mallai ce to fa kaifa inda al-mukhalafa to ina ma kuma ashe hadisin da yazo da shi ya saba ma asalin abin da manzon Allah yake kenan anan ne ma kamata a bar shi to wannan shine abin da malai kawo anan karashin waccan magana da ta gabata kenan a satin da ya wuce a yau malai ke cewa kenan zai zama to kamar matashiya wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lijanaza malai ce amma kaga hamlul janaza dokan gawa ala arabatin akan kura ko kace akan amalanke ko akan sharat ko akan wani abun dokan gawa aw sayyaratin ko kuma daukan gawa a cikin mota yace mukhassasatin lil janaza wanda an kebance ta mota ce ga ta wata kila har an mata kular baki kawai an san gawa take doka meye hukuncin haka yace wa tashyi'il mushayyi'ina laha sannan kuma da daukan wanda za su raka gawan ita gawa a mota su ma ɗan rakiyan gawan a mota ko kuma a saman abin hawa mushayyi'ina laha wa hum fi sayyarati mutane suna cikin motoci malati fa hadhihi sura yace kaga wannan huskar la tushra'ul batta bai halatta ba haka in magana a sake albatta bi ma'ana qaulan wahidan bi ma'ana irin hakan bai ya halatta ya zamanto a ce a gawa ce ga kuga inda makwantan yake ba wata larura ta dole ba ta kama amma kawai ai ta yawo da ita a cikin mota malai ce la yushra bai halatta abinda addini ya sani shine ku dauke ta a saman kafa dauku ku tahi da ita matukar ba irin gari yayi wani irin girman da baya yi wa ai haka nan kin ba to wannan magana ce ta Albani ko to menene dalilin shi akan wannan magana malai ce wa zalika li umurun yace abin da yasa na hudu haka saboda wasu abubuwa kamar haka yace al awwal abu na harko annaha min adatil kufari saba daukan gawa a cikin mota wajen raka ta makwantai yana daga cikin al'adu na kahurai haka ne ku ko kuma muka doka muka muke bin su saboda wani wurin zaka ga yanda wurin yake tsakanin wurin da aka yi mutuwan da inda makwantai yake wurin kusa ne kwarai ma amma ana ga kaman wani gata ne ko wani burgewa ne a dauki mutum a mota to kaga abu na farko ne kai koyon kahurai ne wanda mu kuma a addinance malike cewa waqad taqarrara haqiqa ya tabbata fi shari'ati a cikin shari'a ta musulunci annahu la yajuzu taqlidahum baya halatta mu koyi waɗannan kahuran fiha a cikin dukkan wani al'amari da zasu gabatar sai yace kuma akan wannan maganar da nayi wa fi zalika ahadithun kathiratun jiddan akwai hadisi da yawa akai wannan kuma shine tsarin karantarwa ba kawai a faɗi hukunci ba a kyale ka a faɗi hukunci kuma a baka dalili saboda addinin da dalili ne yake tahiya ba da ra'ayin wani ba malice wa fi zalika akan cewa a sabawa al'ada ta takahurai akwai hadisi masu yawa malice kuntu stawabtuha wa kharrajtuha fi kitabi hijabil mar'ati almuslimati fil kitabi was sunnah malice haqiqa istaw'abtuha ni malaka cewa na hade kan wadannan hadisan gaba daya wa kharrajtuha kuma nayi bayani akan hanyoyin da hadisan suka zo da ingancin su fi kitabi a cikin littafi na da na rubuta mai suna hijabil mar'atil muslima hijabin mace musulma daga alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka ya rubuta littafi akan haka kuma ya kawo dalilai da yawa wanda suke mana nuni akan ubangiji subhanahu wataala ya hana mu masu imani akan mu kwaikwayi waɗanda suke kahurai ne baya halatta har akwai wanda manzon Allah yake cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wanda ya kamancece ni ya da wasu mutane manzon Allah yake cewa mutumin nan yana tare da su kaga wannan kuma a cikin abin da ya shafi harakar raka gawa a cikin mota ko kuma sauran dabi'u ma da zaka ga cewa muna bin waɗannan kahuran idan muri kai ka ce Allah bai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu tane bayan addini ba abinda manzon Allah ya faɗi aikata shi ala ardil waqi tanfizuhu ala ardil waqi ya zamanto wa mutane matsala da tashin hankali in kai ana ga cewa ga wani wanda bai waye ba ga wani ba kauye ga wani kaza ga wani kaza manzon Allah zai yi magana mutane su taka ta wani mawaki ya komo yi wannan magana mutane su bi ba haka bane ba yanzu wannan mawakin na kwanan baya da ya rika daga wandan shi sai ga matasa gaba ɗaya kowa turuwa kada yake sawa nisfu saq amma manzon Allah ya yi bayani kuma kowa ya yi mursisi amma saboda mawaki ya ɗauki abin a matsayin ɗabi'a sai zama tukowa na aikatawa ko wani mawaki misali ya bar gemu sai ga mutane suna barin gemu kai dan mali kamar sunnan manzon Allah ce suke raya su kuma ashe sunnan wani mawaki ne suke rayawa niyya sunniya ce ta wancan abun ba niyya wace ta magana da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada haka kuma a cikin zamantakewar mu a cikin gidajen mu haka zaka ga sana tana faruwa ta bangaren kayan da muke sawa ta bangaren tahiyyar mu ta bangaren maganganun mu ta bangaren kaza mu ta bangaren kaza daga mutum ya zo ya yi aski ya bar wani tozo haka kawai manzalla ya ce ya yi hani a kan irin a aske wani bangaren gashi a bar wani bangare shi kuma ma yanzu zai zo yi manzalla ya hana amma wani kahuri ya mishi imla'in abin ya mai diktar abin kuma zai haka cikin zamantakewa da irin tuwahin da ake sawa mazan da matan gaba daya daga mutum ya sa wando ya sassafto shi saman mazaunayyar shi duka ya daga cikin ɗabi'u ka ga namiji da warwaro namiji da sarka namiji da ɗan kunne ko ya ɗauki iskot ya mankala a kunnen shi duka alama ce na cewa waɗanda ce ake kwaikwayo shi kuma hani ne kai tsaye mazalla ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama kuma billahi alazim duk mutumin da kake kwaikwayon shi kana son shi har a cikin kokon zuciyarka saboda innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk mutumin da kake so wanda yake soyayya da wanda ake so zaka samu wanda yake son wani yana mai da'a da biyayya haka wata za ta aikata wani abu a Europa sai ka samu ta aran tana aikatawa saboda irin alaka soyayyen da yake tsakanin zuciyarta zuwa ga waccan mace ko kuma namijin wani mawaki ne ko wani dan balo ne ko wani wane ne kuma ya tabbata cewa mutumin nan arne ne kahuri ne bai da alaka da musulunci da musulunci ko ta kusa ko ta nesa amma za ka samu ana soyayya akan wannan ko kuma kungiyoyi irin na balo kai kana barsa shi yana real shi yana waye kai shi yana waye za ka samu wane bai ya shiri da wane ko kuma aka zo tattauna za a tare jijiyan wuya rai ya baci ayi zage-zage ayi duk abin da ya kamata na rashin mutunci saboda wai kungiyar su ta balo ba dai bace ba kana bata ma kanka lokaci a banza ka sani cewa a addinance da so da kiyayya duka addini ne in zaka so ka so dan Allah in zaka ki ka ki dan Allah in mutun ya so Allah dole ka so shi ko iya da kudi ko bai da kudi ko mai mulki ne ko talaka ne ko mai kyau ne ko mai muni ne dogo ne ko gajere ne hari ne ko baki ne in dai yana son Allah to ka'ida ta ka so shi shine so Allah alwala kira sannan kuma wajibi ne idan mutun ya ki Allah kuma ka ki shi shine albara ku yi baran-baran ba kai ba shi duk irin yanda kima shi yake da daraja shi da yake da a duniyance idan ya ki Allah dole wajibi ne akan ka kake shi in kuma ka so shi to ka saba ma Allah kuma manzon Allah ya ce mutun yana tare da wanda yake so gobe kiyama da haka wajibi ne mutum ya rika muraja irin waɗannan abubuwan to a cikin wannan al'amari na ɗaukan mota da keɓance wata mota ta musamman ta raka gawa akwai koyo ne na mutanen da suke kafure ne wannan wani abu ne wanda yake ƙarara sananne ne wanda za ka ga har fentin da za a ma motar za a mata fenti baƙi nuna cewa ana cikin musiba ana baƙin abu kenan daga rashin alheri ko na'am to kaga wannan duka abubuwan da suke kwaikwayon kafirai ne baya halatta gaskiya ga mutum mai imani ka tsaya akan addininka ka tsaya akan abin da aka shar'anta maka a addinance wannan shine zaman lafiyanka amma keɓance wata ko kuma ayi mutuwa mutane kowa zai saba kakin kaya ko alaman ce ana cikin ba dama ko kuma saman stace shi ne wani abu wani hoto baki ya dora kora makamancin wannan Allah kiyaye da haka dai malaka cewa akwai hadisi da yawa suke nuni akan rashin halattan mutum mai imani wanda yake bin shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika kwaikwayon mutane suke kafure ne sai yake cewa ba'dhuha wasu daga cikin waɗannan hadisan malaka ce fil amri suna magana ce akan umurni wal haddi sannan kuma halau da kwadaitarwa da umurni da kwadaitarwa akan ni ala mukhalafatihim akan dole mutum mai imani ya saba ma kafuri fi adatihim cikin al'adunsu bayan da za a yi ka ɗauko ɗabi'a da hali na kahure kawai ka zo kasa cikin mutane da suke musulmai ne mu kuma gaya matuƙa abin da ake ga a matsayin burgewa a yau yana da alaƙa kai tsaye da kwaikwayon waɗanda suke kahure ne ko ta ɓangaren kaya ko ta ɓangaren magana ko ta ɓangaren tuwayi ko ta ɓangaren tahiya ko ta ɓangaren mu'amala ko ta ɓangaren wane ne har a riƙa cewa kai ai ka san wane bature ne subhanallah Allah kiyaye kuma la'alla shi zai rika jin daɗi a kamar an yabe shi shi ko matsala ne sannan kuma lake cewa azyaihim fi adatihim wa azyaihim a cikin al'adunsu da azyaihim da abin da ya shafi tuhahinsu azai irin kayan da suke sawa na an yi mutuwa kowa sa kaya bakaki kuna makamancin wannan wa adatihim da duk abin da yake al'adunsu ne ibadatihim wa azyaihim wa adatihim a cikin ibadarsu ko abin da ya shafi tunda kaga zuwa da suke su je su binne gawa a ɗauki mota wa keɓantacciya ta wannan aikin ce addininsu ne kai kuma wajibi ne ka sa musu a cikin addininsu dan ba shi bane addinin da Allah ya ɗora maka a yanzu ka bauta wa Allah da shi tsarin karantarwa da ake so ka bi a yanzu ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce in ka bi tsarin karantarwar Annabi Isa a yau bakka amsa sunan musulmi in ka bi tsarin karantarwar Annabi Musa yahudanci a yau ka zama bai yahudi bakka saman tsarin kan musulmi ba musulmi ne kai kuma inda mutum zai mutu akan wannan tsarin ba kuma shi gidan mutunci Allah kiyaye da haka malai yake cewa wa ba'dhuha wasu kuma daga cikin hadisan wanda malai ya kawo kina wasu hadisai suna umurni akan karka bi abin da ya shafi kahure karka koyoye su wasu kuma suna kwadaitarwa akan karka bi su karka koyoye su sannan kuma wa ba'dhuha wasu daga cikin hadisan kuma bin fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi mukhalafatihim fi dalika aiki ne ma karara wanda manzo Allah ya aikata wanda wannan aikin da manzo Allah ya aikata yana nuni akan sabawa su waɗannan kahura yace khaliful yahuda wan nasara yace ku saba ma yahudu da nasara akai fadi karara lokacin da yazo garin madina ya iske suna azumi wanda yake na ashura a ranar da Allah ya tsiratar da annabi Musa da mutanen shi sai manzo Allah yace ya aka ce ai ranar da Allah ya tsiratar da annabi Musa da yahuda suke farin ciki suke azumta azumin ashura manzo Allah ya azumci wannan ranar yace kuma za mu saba musu shekara mai zawa za mu azumci 9 ga wata shine tasu'a sannan kuma mu azumci 10 ga wata ashura dan a saba musu waɗannan mutanen yahudawa to kaga wannan shine karantarwar shi kenan a aikace ya aikata kuma yayi magana yayi umurni akan duk mutum mai imani kar ya koyi da suke kafure ne malai ce kuma abin faman sha'a litila'a alaiha falyarji ilaihi duk wanda yake so yayi leke zuwa ga waɗannan hadisan malai ce ya koma zuwa littahina hijabul mar'atil muslimati fil kitabi was sunnati in ka rubuta ko a saman google ka rubuta misali ka rubuta pdf zaka same shi littahi ne karami ba babba bane kuma kana iya karanta shi cikin kankanin lokaci bayanin hijabi na mace musulma kenan a ciki akwai malam ya bangare wani bangare wanda ya magana akan haramcin mutum mai imani ya kwaikwayo da suke kahure ne saboda a bangaren da ya shahi tuhahi mu a yau madubin da muke ekrakin da muke kallo shine yammacin duniya abinda suka haska suka sa a matsayin kaya shine abin da yake burge mu mazan mu da matan mu haka wajibi ne mu saba musu wannan shi dalili na farko dalili na biyu malai yake cewa annaha bid'atun fi ibadatin yace wannan wani abu ne kirkirarre a cikin ibada ba a samu ba a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an doki wata dabba ko wani abu na musamman a ce wannan kawai na dokan gawa ne a su suna ma dokan ta ne gawar a saman kafadun su ke dokan ta sau kenan zawwa da wani abu sabanin haka in ba wata larura ba ta tilas na nisan wurin ko da makamancin wannan ya tilasta mutane aka dauki abin a mota kenan baya halatta a zuwa dauke shi a saman wani abin hawa malik ce ma'a mu'aradati hali sunnati al-amaliyati fi hamlil janaza tare da cewa amfani da wani abin hawa wata mota wajen dokan gawa ko dokan wanda za su rika gawa malai ce wannan ma'a mu'aradatiha ya ci karauda lisunnatil amaliyya sunna aikacacciya wanda manzo Allah ya aikata fi hamlil janaza a wajen dokan gawa wa kullu ma kana kadhalika duk abin da ya zamanto ku haka ne malai ce minal muhdathati yana daga cikin kagaggun abubuwan da aka ce dukansu gaba ɗaya bata ne fa huwa dalalatun ittifaqan malai ce haka wannan al'amari bata ne ittifaqan bi ma'ana an samu haduwan kan malamai gaba ɗaya ba a samu sabani ba dalili na uku al-thalith annaha tufawwitul ghayati daukan gawa a cikin anzu arakata a cikin mota wannan yana sa a rasa al-ghayata manuha min hamliha wa tashyi'iha na dokan gawan da rakata in an yi zama to a mota ne kawai kowa yi wannan a cikin mota ana ta kallon gari ana ta yi a hankali da sauransu wannan zai sauke mutane daga manuhan da ya sa addini ya yi umarni a kan ku rakata an kuka raka za ku samu lada kaza malai ce miye manuhar wahiya tazakkurul akhira mazalla ce ai ku raka gawa saboda za ta tuna muku lahira to ma kana cikin mota da AC da komi kana kikin ido kana wawwangawa sai ka ga kai kawai dai bari a je a dawo ku zo ku ci gaba da cin duniya ko kuma in ka tare aka yi wani ne a nan hilin da aka yi sallah ya dauke ka ka rika tunanin kai ni ma za in mallaki irin wannan mota kai ana hawa a tana lahira kai kuma me kake tuna kai kuma ƙara zirhi kake cikin tana duniya saboda tufawwitul ghaya kenan zai sa ka rasa manuhan da yasa aka ce a raka gawa amma yanzu an ɗauko ta a ƙafa ga kuna kuna tahiyyar nan wanda ba nawa ba kuma ba irin saukin da yake kama da gudu ba ana ta fama ana ta kaza ga mutum a saman kafaɗinku kuna kallo wannan abin zai ƙara sa maka nutsuwa na ka riƙa tana cewa fa lalle tabbas wannan wurin wata ran kai ne a saman shi malice kama nassa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman da manzon Allah yayi magana akai fil hadith al mutaqaddimi a cikin hadisin da ya gabata fi awwal hadha al fasl a farkon wannan fasali bi lafzi da lafazin manzon Allah ke cewa wattabi'u al janaiza kubigawa kurakata me yasa tuzakkirukum al akhirah zata tana muku lahira amma zan wato a mota ce wata kila kai ganin ta ba kai ba amma a kahoni an daga haka din nan duk irin tsawon wajen kawai da izinin Allah ka daga idan ka sai ka ganta malaike cewa aqulu kenan mal albani yake cewa nike cewa inna tashyi'aha lalle raka wannan gawa ala tilka sura akan wannan yanayin da aka ambata maka a mota mimma yufawitu ala an-nasi hadhihi al-ghayati sharifa tafwitan kamilan aw duna zalika yana daga cikin abin da zai sa mutane su rasa ya sa su rasa hadhihi al-ghaya wannan manuha ta tuna ya tuna musu lahira al-ghaya ta sharifa ma'ana gaya shine manuha mai girma tafwitan kamilan bi ma'ana rasawa na gaba daya aw duna zalika ko kuma a makamancin wannan kenan da shi da abu aka sayo harakan mototi a ciki zai sa mutane kwarai ma ya zamanto sun wallake shi kuma har zaka ga wani lokaci rigai-rigai ake lasiye ma ɗan moto ko? Iyi rigai-rigai ake wannan ya fasa daga can wannan ya hoto daga can wannan ya hoto daga kaza wannan ya hoto daga kaza to wannan yana sa a rasa wannan manuha fa innahu mimma la yakhfa ala al-basiri malai ce ai abu ne wanda baya koyuwa ga dukkan mutumin da yake da basira mutumin da yake gani anna hamlal mayyiti ala al-a'naq cewa a doki mutumin da ya mutu akan kafadu yake cewa wa ru'yatal mushayyi'ina laha sannan kuma da ganin wanda suke tahiya a kafa wajen zuwa abin ne wannan mutumin wa huwa hiya ala ru'usihim ga wannan mutanen sun koko wannan gawan nan a kawunan su mana a saman kafadun su malai ce ba shakka ba wanda sai ya gardama akan cewa wannan yanayin ablabu fi tahqiqi tadhakkuri wal itti'az shine kai shine abinda zai kai makura wajen tabbatar da at-tadhakkur ya tunawa mutane lahira wal itti'az kuma ya zasu su azdu min tashyi'iha ala surati al-mazkura sama da akai arakata akan surar da yanayin da malai ambata a bayan akai ta a mota kenan kai ta a kafa yahi tuna ma mutane lahira sama da a doke ta a mota a kaita malai ce wala akunu mubaligan ai ba zan zamanto ba ma mai wuce gura da iri idza qultu idan nace innal ladhi hamala al-arabiyina alaiha abin da yasa mutanen arabba mutanen yammacin duniya kasashen kahurai suke dokan gawa a mota innama huwa sani cewa kawai khawfuhum min al-maut saboda tsoron da suke ma mutuwa wa kullu ma yuzakkiru bihi da duk abin da zai tuna musu mutuwa dama mota ce wadda bayan ta ma zaka samu su a wurin su a rihe ki daga an sa mutu a ciki sai a rihe sai a tahi abin ne shi kawai a dawo shi kenan saboda busu so abin da zai tuna musu lahira ko mutum a cikin akwati yake kirf a rihe ki malai ce bi sababi taghallubil maddati alaihim saboda yanda harakan rayuwa almada shine harakan duniya harakan kudi harakan business da kai kawo yanda wannan abun taghallaba alaihim yayin rinjaye akan su wa kufrihim bil akhirah da kafir ce wala hira da suke da wannan abu sai ya doke su akan suna faman ya za ayi gaugawa aje a rabu da ita saboda kowa ya komo ya ci gaba da cin duniyar shi abu na hudu malike cewa annaha sababun qawiyyun li taqlilil mushayyi'in idan aka ce a doki gawa a mota a kaita sababi ne mai karhi li taqlilil mushayyi'ina na a karantar da wanda za su raka mutum za su zama to kadan yanzu misali an ce za a wurin da shi misali a wancan mukuntar misali na yamma kawai aka zo aka sa gawa a cikin mota kai kuma kana daga nan a kafa kake kaga sai su isa abin da shi kai la'alla ma baka kai ba to a irin wannan ne za ka ga mutane kowa yana neman abin hawa wanda ba su samu kuma sai su zauna a nan kaga an haramta musu samu wannan ladan mai yawa to wannan kaiwa gawa a mota malai ce sababun qawiyyun sababi ne mai karhi li taqlilil mushayyi'ina laha dan a karantar da mutanen da za su raka ta والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة سنن كما أقرنتر دا متانن دا زاس ساموان نو غوابلادن دا أكا أمبتا الذي سبق ذكره في المسألة الخامسة والأربعين كنا مسألة تقباتا منجي تيوى أكوي لادا مي جرما ألوكا تند متن يا ركمي يا ركا غاوا إن كي سلا أكوي لادا إن كركتا أكوي لادا نمو سمن دا الذي باكا to haka zo aka ce a haraka ce ta masu abun hawa kai ko baka da abun hawa ko inda ya kamata ka dan sarka huwa ka tahi kowa motar ta cika ko kuma adadin motocin da ma ka dan ne to kaga an karantar da waɗanda za su raka wannan gawar dan haka kaga a tahi a kafa wanda kowa zai iya taya wannan shine mafi alheri kina aka dauke ta kafa kuma wanda san bai iya zuwa kafa kenan sai hawa abun hawa shi duk da cewa hawa abun hawan in ba larura adda kuma shi ma akwai matsala tunda mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo shi abun hawa yaki hawa yayi tattaki da kafahuwan shi sallallahu alaihi wasallama ya tahi wannan makonta sai da aka binne ne tukun ya hawa abun hawa ya dawo malike cewa min hadal fasli kana a mas'alata 45 a cikin wannan fasali mali ya ambaci falalar raka wannan gawa da irin laran da za a samu yace zalika li annahu la yastati'u kullu ahadin saboda ba kowa bane ba zai iya an yasta'jira sayyaratan akan ya dauki hayar mota litashayyu'iha saboda araka wannan gawan da shi ba ko zai doka hayar mota ba ko zai samu mota ba kenan mutum ya zama to bayyana mota bayyana zai same ta kenan an haramta mishi wannan zuwa rake wannan gawa al-khamis mas'alata abu nabiyar daga cikin dalilan da malam ya bada akan cewa baya halatta a doki gawa a cikin mota a kaita ayi kokari a kaita a kafa shi yahi yace anna hadhihi sura wannan yanayin da aka ambata maka na dokan gawa a cikin mota da yake cewa la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma'a ma urifa 'an shari'ati al-mutahharati samaha min al-bu'di 'an al-an shakliyati war-rasmiyat malike cewa wannan surar da aka ambata maka yanayin da aka ambata maka na raka gawa da samun mota ke bancacciya ta raka gawa ko ta dokan gawa wannan abun la tattafiqu bayya dacewa min qaribin wala min ba'id ko ta kusanya kusa ko ta hanyar nesa bayya dacewa ma'ama urifa na daga abin da aka sani ani shari'ati al-mutahharati samaha na daga abin da ya shahi shari'a tsarkakakka war take cike da sauki min al-bu'di na daga nisantar ashakliyat bimana wasu abubuwar suke protocolat ne mana dole sai an nemo mota wata kila ma aje a dauko mota a cikin yanayin da bai dace ba wani irin yanayi ne bai dace ba yanayin da wasu he sun takurar da kansu kuna makamancin wannan war rasmiyat ko kuma wasu zane protocolat sai an yi kaza sai an biyo kaza sai an yi wane ne wannan shari'a duka bata dora muku wannan ba kawai a kashi a mishi sallah a dauke shi a saman ka hada kai abun ne shi kawai malace la siyama barantana ma fi mithli hadha al-amr al-khatir a cikin wannan al'amari da yake cike da hatsari wani al'amari ne shine al-maut mutuwa sai yace wal haqq aqul malace gaskiya nake ambatawa innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa yace la kafa fi raddiha malace inda a ce ma a cikin wannan al'amari innahu law lam yakun fi hadhihi albid'a a cikin wannan kirkirarren abun na dokan mota akai wannan gawa wanda za su raka ta su hau abun hawa illa hadhihi almukhalafa sai wannan sabawan tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawai ya tahi kuma an ka abun hawan yake hawa kenan me ya kamata kowa ta ya kawai shi amma sai aka zo aka ce a dole sai an yi kaza malace la kafa da wannan kadai ya isa fi zalika akan a cikin wannan al'amari fi raddiha akan a mayar da wannan bid'a ce ba a raddata ba mana saboda ya saba ma karantarwar addinin shi addini sauki ne shi kuma wannan wani tsari ne daban malike cewa ilai a idan damma ilaiha barantana ma in muka hada tare da wannan gaba ta biyar gabai guda hudu ma sabaqan suka gabata bayanu wanda bayanu sai riga ya gabata a baya min al-mukhalafati na daga saba ma karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallama wal mafasidi da aikata ayyukan suke lalatattu ne mana banna ne wa ghairi zalika mimma la azkuruhu da wasu daga cikin abubuwan da anan ma bazan yi ambata su ba kina akwai dai abubuwa da yawa bangaren da ya shahi cewa dole sai an raka mutun a sama abin da ya shahi a sama abin hawa wannan ya sa umma sunna in ba wata larura adda koi ba ta misali mutumin ya jima da mutuwa daukan shi daga nan zuwa inda za a binne shi wannan yanayin da yake ciki Allah zai iya sauya yanayin mutumin to wannan ana buƙatan gaugawan da sai an dauki mota misali za a wannan babu laifi ko kuma a wurin nisa gare shi misali wata kilo 10 ce ko wani 7 ko wani 5 kuna makamacin wannan wuri ne mai nisa wanda ba yanda za a iya tace za a iya zuwa a kafa sai an samu matsala kenan babu matsala ana iya zuwa da abun hawa amma a zo a kebance wata mota kawai ga ku ga makwanta sai an dauki mutum a mota wannan ya sa a makarantar manzala sallallahu alaihi wasallam mali yake cewa wal qiyam laha mansukhun gaba ta gaba idan aka gagawa a tashi sannan kuma idan kuna makwantai misali kun riga ya tahiyya sai aka shigo da ita nan ma mutane kowa ya meke ya tsaye maliki ce mansukhun an shahi wannan hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadi akan zama a saman kabari hadisi yana cikin muwatta manzo Allah yake cewa ɗayan ku ya zauna akan garwashi ya tilla rigar shi ya kai zuwa ga mazaunayyan shi yahi ya mishi alheri akan ya zauna saman kabari to amma idan aka kai gawa lokacin ake cikin hidindumun binne ta ya tabbata cewa manzalla yana neman wani wuri ya zauna ko tsugunna ana kammala binne shi sai ya miƙe yanzu wannan addu'o'in da zai duka a miƙe zai bisu mu kuma fa badalla alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu ana zawa sai a zauna daga an kare sai a tashi sai muka sauya abinda ya kama ga abinda za mu yi sai muka sauya shi sai mai zaman to mun yi wani abu daban saboda wani lokaci da suka tahi kamar da yake tabbata a cikin hadisi ya dauki wani kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kurta kasa da shi yana cewa wa sahabban shi li misli hadha al-yawm a dalilin irin wannan sababin wannan ranar ce yake wajibi akan duk mutumin da zai kimtsa daga an gama binne kuma sai ya meke sai ya ce ud'u li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roka wa dan uwanku Allah ya tabbatar da shi akan bada amsan abinda za a mishi na tambayoyi saboda manzo Allah ya ce yanzu za a mishi tambayoyi to wannan duka bayani zai zo akan su a gaba saboda malam bai bar wani abu a cikin wannan a wanda ya shahi harakar jana'iza sai da ya bayane shi to anan malaka ce qiyamu yake cewa wal qiyamu laha tashi a dalilin ganin gawa ko kuna zaune a saman titi ko kuma kuna can makwantai aka kaita mansukhun an shahe shi yace wa huwa ala nau'aini yana kan kala guda biyu suno nan an bata yanzu abu na farko qiyamul jalisi idza marrat bihi tashin mutumin da yake zaune idan aka zo wucewa da wannan gawa sai ku tashi ku yi tsaye hatta wuce wannan mansukhun an shahe wannan hukunci lalle tabbas daga farko akwai shi amma daga baya kuma sai aka shahe shi abu na biyu wa qiyamul mushayyi'i laha tashi tsayawan mutumin da yake ya tahi da zimmar raka gawa indantihaiha ila alqabri lokacin da aka kai wannan gawa gindin kabarin hatta tuda'a ala alardi za su tashi su tsaya har sai an ajje wannan gawa a ƙasa an yi so su malai su kuma su zauna wannan shi ma hukunci ne shahihi to waɗannan maganganu ne malami menene dalilin malam a ɓangaren hadisi da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da haka malam ce wa dalilu ala zalika hadisu ali radiyallahu anhu wa lahu alfazun malam ce hadisin ali dan abi talib Allah ƙara yarda a gare shi sannan hadisin kuma yana da lafuzza daban-daban lafazi na farko al-awwal qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi lil janazati game da abin da shahi gawa mutumin da ya mutu fa qumna ali yake cewa sai muka tashi mu ma summa jalasa bayan wani lokaci manzo Allah sai zamanto zama yake yi fa jalasna mu wahai muke zamanto zaman muke yi to wannan lafazin mutumin da yake tashi zai iya kawo hujja da shi a bangaren me a bangaren tashi saboda irin siyakin da hadisin yazo da shi amma abin da zai kara maka me yasa malai yace hadisin Aliyu yazo da abin sai yace amma hadisin iya da lafuzza daban-daban kina a gaba ne zai warware maka haƙiƙanin me yake nihi da summa jalasa fajalasna ba yana nihi a wannan lokacin ba ya tashi kuma ya zauna a da ya kasance yana tashi kuma daga baya zaman to zama yake yace wannan riwaya da malai ya kawo anan akhrajahu muslim wa ibn majah wa tahawi wa tayalisi wa ahmad الثاني لفظ النبي ده كتكين كلام وانا حديث كان يقوم في الجنائز كان يا كسن تدا ينا تاشي إذا نجعوا ثم جلس بعد ده قبل سيد زمان تزما يكي كلام بعثاش وانا رواية ما رواية تمالك ماله تاو عنه الشافعي في الأم الإمام الشافعي يا زود وانا رواية كتكين a cikin abin da ya littafin shi al'um haka kuma Abu Dawud ma yazo da ita al-lafzu thalith lafzi na uku yace min tariqi Waqid ibn Amr ibn Sa'd bin Mu'adh hadisi daga Waqid dan Amr dan Sa'd dan Mu'adh yake cewa shahidtu janazatan yace na halarci binne wata gawa fi bani Salama a cikin kabilar Banu Salama fa qumtu sai nayi tsaye fa qala li Nafi' ibn Jubair sai Nafi' ibn Jubair yace mini ijlis yace zauna kene yazo ana faman kawo gawa sai meke da ya meke na sai Nafi' yace mishi zauna fa inni sa ukhbiruka fi hadha bi thabtin yace zan baka labari akan wannan umurdin da na maka bi sabtin da wani abu da wani da ɗaya daga cikin tabbatattu bimana da suke malumai a cikin al'umman nan zan baka wani labari tabbatacce haddathani mas'ud ibn al-hakam az-zurqi annahu sami'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu bi rahbati al-kufa wa huwa yaqul ka duba sahabbai ka duba magabata addinin da suke suna yi shi ne da dalili cewa mushi ya tashi ya tsaya ce mushi zauna shi Amr Waqid Waqid ibn Amr ya tsaye sai Nafi' ibn Jubair ce mushi zauna da yace mushi zauna ba kawai ta zaka mutum zauna ko kuma a ika za bari kaza da sunan addini a halin magabata dalili suke badawa saboda ba su suke da ikon su ce ba ayi ko kuma a bari yace zauna zan baka labari da wani abu tabbatacce wanda ya tabbata yake cewa naji yake ce a Mas'ud ibn al-Hakam az-Zurqi ya bani labari shi wannan Mas'ud din yake cewa shi Mas'ud annahu sami'a ya ji da kunnan shi Aliyu ibn Abi Talib Aliyu dan Abi Talib yana fada bi rahbatil Kufa a wata farfajiyar Kufa mana garin Kufa kenan a wata wani wuri wata saha wani hili wanda yake sananne kenan naji shi a wannan wurin wa huwa yaqulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama amarna bil qiyam fil janaza ya umurce mu akan mu tashi akan abin da ya shahi janaiza summa jalasa ba'da zalika sai ya zauna bayan haka wa amarna bil julusi kuma ya umurce mu akan mu zauna kenan wajen ajje gawan nan babu zancen a tashi a tsaya wannan riwaya akhrajahu ash-Shafi'i wa Ahmad wa at-Tahawi wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hazimi fi al-i'tibar bi sanadin jayyidin wa rawahu al-Baihaqi min hadha al-wajh bi lafzin akhar Imam al-Baihaqi ma yazo da wannan riwaya ta wata huska daban da wani lafazi daban yake cewa wa huwa yana cewa fi rabi' kenan malai sai an bata shi a cikin gaba ta hudu yace qama lafazi na gaba kenan qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a al-janaiz hatta tuda kaga nan hadisin ya fito karara manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye akan abin da ya shayi gawa hatta tuda hasse an ajjeta to ko sai ya zauna yace wa qama an-nasu ma'ahu mutane suka tashi tare da shi ثم قعد بعد ذلك سيزون باين هكا
bimana bayan wannan tsayuwar da yake yi sai zaman to yanzu daga baya kuma sai zaman to koda an kawo yana zaune baya tashi sai ce wa amarahum bil qudi ya umarce su akan su wa su zauna kar su tashi lafazi na biyar min tariqi isma'il ibn mas'ud ibn al-hakim az-zurqi an abihi annahu qala shahidtu janazatan bil iraq shi wannan ibn isma'il ibn mas'ud ibn al-hakim az-zurqi daga baban shi yake cewa na halarci wata janaiza a ƙasar iraki fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuza sai daga wasu mutane a tsaye suna jira a ajje gawan ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا سنجا علي بن أبي طالب كما ينام متانا النوني أكنت سزونا سزونا كأجت ما سزونا هو علي رضي الله عنه بقال اسمه شيء وقعد كزونا كزونا كوا كنا ون يكي ما كنوني أكنت أبا ون متن زي إشار أن تابك ون أبو دسونا الديني كوا شيء ما كجيه كنين هدي addini nan an yi shi tun kafin ka zo in zaka ci mutane su yi ko su bari dole ka ba su dalili wannan shine adalci da ka'ida na addini to kaga Ali ibn Abi Talib mun sani cewa waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya hada su rayuwa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tayyabin su ya tayyaba su a cikin Qur'ani cewa mutane kirki ne kai bal hasalima Allah ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutane ɗan aljanna ne Ali yana cikin su yana cikin mutum goma da aka ba su albashirin aljanna tun a nan gidan duniya wa rabi'uhum khairul bariyah ba'dahum ko Ali yace haliful khair bil khair munjahu to wannan yana cikin su yake cewa fa innan nabiyya da yace musu ku zauna sai yace ai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad amarna ya umurce mu ada bil julusi akan mu zauna ya umurce mu akan mu zauna ba'dal qiyam bayan tsayuwa kina da ya ce mana mu tsaya yanzu kuma daga ba sai komai umurce mu akan mimi mu zauna kina kan mu tashi to wannan kuma yake maka nuni idan da a ce wancan magana na cewa tashi ne suke su zauna a lokaci guda kaga anan Aliyu suna tsaye ne ba ajje gawan ba yace musu ku zauna ku zauna ku zauna yace ai mun kasance a da muna tsayawa sai aka umurce mu akan mu zauna kaga dalili ne karara to da haka ake son in ka zo kan mas'ala ka hada kan hadisan da suka yi magana akai gaba daya wannan zai iya baka yanda zaka fitar da hukuncin da yake shine tabbatacce amma ka zo kan ta riwaya daya alhali akwai riwaya kamar guda goma kaga wannan a cikin lafazi na hudu ne lafazi na biyar wannan shine muka karanta a yanzu to haka alfaz din suke malike cewa akhrajahu ath-thahawi bi sanadin hasanin hadisin ingantacce قلت امام البخاري امام الباني يكي cewa هذا اللفظ والذي قبله صريحان وان حديثنا نهدو ده حديثن ده yake kahin shi na uku mallai yace wadannan hadisan sun huto baro baro ala annal qiyam laha akan ta tsayuwa akan gawa hatta tuza hasse an safke ta aje ta gindin kabari dakhilun fin nahi yana cikin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan kuma tsayuwan da ake nada wa annahu mansukhun an goge wannan hukunci an shahe shi ko an shahe wannan hukuncin da yake mansukhi ne kina samu an-nasikh yace fa qawlu sai mallai yace anan albani yake cewa dan haka maganar siddiq hasan khan wanda a cikin littafin shi ar-rawda yake cewa ba'da an qarrara mansukhiyyat al-qiyam laha idha marrat bayan yayi magana akan cewa wajen wucewa da gawa an shahe hukuncin a tashi a tsaya shi malam siddiq hasan khan yayi magana ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi ar-rawda yanzu bayan ya kare wannan sai ya kawo maganar cewa kenan shi ya shahe wannan hukuncin na abin da ya shahe wucewa da ita to amma in kuna makwanta aka kawo ta kafin ajjeta sai ya ce wa amma qiyamun nasi amma tsayuwar mutane khalfaha a bayan ita wannan gawa hatta tuza akan cewa ko da suka iso tare da ita mukuntai kar su zauna har sai an ajje ta alal ardi sai yake cewa fa muhkamun abu ne wanda yake muhkami ne ma'ana bayani ne wanda an hukunta haka ne inji siddiq hasan khan yace lam yunsakh ba goge shi ba shi bayanin da yi a cikin littafin shi amma shi malal albani bayan ya har hado hadisan gaba daya sai yace fa hadha khata'un bayyinun cewa sai an ajje ta za a zauna shi ma wannan kuskure ne a bayyane karara mi yasa li mukhalafatihi lima zakarna fil lafzaini saboda ya saba wa abinda aka ambata a cikin lafazi guda biyu na karshe da aka ambata ana saboda shi Aliyu ibn Abi Talib a cikin gawar da aka binne a Iraki ai da yazo mutane suna da tsaye ce musu ku zazzauna ku zazzauna saboda mazalla da ya umurce mu tsaya amma daga baya ce mana mu zauna kira hukumcin an shahe shi na cewa za a tsaya mata har sai an ajje ta mala ce wa zahiru annahu lam yaqif alaihima mala ce kuma kyakkyawan zaton da muke ma Siddiq Hasan Khan a cikin littafin shi Ar-Rawda yace malam bai samu waɗannan lafazan guda biyu ba shi ma da ya hukunta akan cewa wannan tsayuwar mansukhi yace da bai tabbatar da ita ba naka ba karamar rahama bace ba idan ka samu malamin da zai riga hada kan hadisan gaba daya in aka hada kan su tsab a lokacin ake samun hukunci daya amma kai riko da wasu riwayoyi ba aiki da wasu ba ba a samu su ba to sai ga an hudu hukuncin da la'alla kuma zai zama to sabanin shi ne malike cewa wa yustahab gaba ta gaba an so mustahabbi ne liman hamalaha ga mutumin da ya doki gawa mana ka doki mutumin da ya mutu an ya tawadda an so kai alwala li qawlihi sallallahu alaihi wasallama wannan masala mun ganta a baya saboda magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ghasala maitan falyaghtasil duk mutumin da ya wanke gawa mutumin da ya mutu in ka wanke shi to kai wanka wani irin wanka ake nihi wankan zuba ruwa a wanka irin na ibada wa man hamalahu wanda kuma aka doke suka doki gawan aka faɗo su aka kai makwantai falyatawadda shi kuma ya sake jaddada alwallash to wannan dole ne kuma dole bane a hadisan da makaranta a can baya lokacin da malai ya kawo mas'ala kamar da yake cewa nan wake cewa wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce da aka karanta maka yace kama taqaddama bayanuhu fil mas'alati alwahida was 30 kamar da mas'alar ta rige ta gabata a mas'ala ta 31 da muka yi a baya waje abin da shahi wanke gawa mala ya kawo wannan hadisan gaba daya amma anan yustahabbu ne shi yasa mala ya ce wa yustahabbu ansu ba dole bane to amma zan ka dauki wannan riwaya ita kadai baka dauki sauran riwayoyin da suka zo ba sai ka ce dole ne kace dole ne in mutun ya wanke gawa sai yayi wanka an ya dauke ta sai alwala to amma in ka hada ka hadisan gaba ɗaya zaka wuta da hukuncin mustahabbi ne bai wani an so in kai to babu laifi in ko baka yi ba babu zargi akan ka to wannan shine karshen magana akan dukan gawa zuwa abin ne ta insha Allah ta'ala sati mai zuwa karatu na gaba za mu shiga yin sallah ya ake wa sallah gawa sallah kenan bayani akan abin da shahi sallar gawa fatar mu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwa da yaku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah